C'était RM Show sur VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo. Sauraro abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi, ana sauraron shirin kallabi a yau ma abin da muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumar da ke kula da zirga-zirgar jiragen saman Rasha a yau Lahadi ta ce mutum hudu sun tsira da ransu bayan wani hatsari da wani jirgin sama na shataye a yakin Afghanistan yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa Moscow. Zuwa lokacin hada wannan rahoto ba a san yanayin da wasu fasinja biyu ke ciki ba, waɗanda su ma suna cikin jirgin mai dauke da mutum shida. Wasu jami'an Taliban sun ce mutanen da suka tsiran suna hannun wasu jami'an kasar, waɗanda su suka fara garzayawa yankin mai tsaunuka a lokacin da jirgin ya fadi. Kakakin gwamnatin Taliban Zabihullah Mujahid ya ce matukin jirgin na daga cikin mutane hudun da suka tsira. Ma'aikatar lafiya a yankin zirin Gaza ta ce adadin Falastinawan da suka mutu cikin sama da watanni uku sanadiyar yaƙi da Isra'ila ya haura 25,000. Ma'aikatar ta faɗa yau Lahadi cewa mutum 25,102 aka kashe a yaƙin na Isra'ila da Hamas, yayin da 62,681 suka jikkata. Ma'aikatar ta ƙara da cewa cikin sa'o'i 24 da suka wuce an kashe Falastinawa 178. An kuma jikkata wasu 293. Tess Ingram jami'a ce a hukumar kula da al'amuran yara ta UNICEF.
Becoming a mother should be a time of celebration.
Tace kamata yayi lokacin haihuwa ya zama lokaci na farin ciki. Amma a Gaza idan aka haifi yaro, tamkar an jefo shi cikin bala'i ne. Wannan fada tsakanin Isra'ila da Hamas ya barke ne a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Bayan da mayakan Hamas suka kai hari cikin Isra'ila suka halaka mutum 1,200. Koriya ta Arewa ta ce ta amince da ƙara faɗaɗa dangantakarta da Rasha tare da samar da wani sabon tsari na ƙawancen ƙasa da ƙasa. A wani mataki da ƙasashen biyu ke yi na ƙoƙarin haɗa kai duba da irin tsamar da ke tsakaninsu da Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa ta faɗa a yau Lahadi cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ya ba da tabbacin cewa zai kai ziyara Pyongyang yayin wata ganawa da ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa a Moscow a makon da ya gabata. Ita dai Koriya ta Arewa tana kokarin karfafa dangantakarta da Rasha, yayin da shugabanta Kim Jong-un yake kokarin ganin ya kubce daga kangin sanin ware da aka mai da kasar a fannin diplomasiya. To a yau ne sashin Hausa na muryar Amurka ke cika shekaru 45 chip da kafuwa, kuma jama'a daga sassan duniya na ci gaba da aikowa da sakonnin tayyamin nasu da kuma fatan alheri da suke wa sashin. Alhaji Sirajo Jankaɗo shine sarkin Hausawa mazauna yankin nahiyar Turai dake zaune a ƙasar Faransa.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. A madadina da iyalaina da kuma daukacin al'umma Hausawa mazauna ƙasashen Turai, muna taya wannan tasha namu mai albarka ta VOA murnar cika shekara 45 da kafata. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙaro shekaru masu albarka domin ku ci gaba da yi mana hidima, saboda hidima kuke ma al'umma Hausawa a duk inda suke a fadin duniya. Duk sanda muka saurare ku, sai mu ji kaman a gida kuke, musamman mu mazauna Turai, saboda muna samun labarai wanda ke kusanta mu da al'adunmu da addininmu, kuma kuna ba da labarai da kuma nishaɗantar da al'umma. To Ubangiji Allah ya ƙara shekaru masu albarka. Ni ne naku Alhaji Sirajo Jankaɗo, sarkin Hausawan ƙasashen Turai. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
To ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar, kuma za iya samu matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa Alheri Grace Abdu wuri da gabatar mana da shirinmu na gaba.
Ina ji shekaru 5-6 kafin na samu aiki da BOA nake ta zumudi da burin in yi aiki a BOA. Da kwadayin in yi aiki a BOA gaskiya. Akwai wasu muryoyi a muryar Amurka da kuma wasu kafa na yaɗa labarai wanda idan ka ji kai ma sai ka danga jin kamar kai ni ma ina yaya za a yi in zama wani. Ina so in zama wani. Ni dama ina da sha'awar aikin jarida kuma jaridar na karanta a jami'a. Saboda haka kuma tun ina jami'a ina da yawan sauraron radio dan ina ma da radio akan gado na.
Zan iya cewa ina ga aikin jarida ne zabe ni ba ni na zabe aikin jarida ba. Ni kafin in zo sashin Hausa na muryar Amurka da sashin Turanci na fara aiki.
Kalliban shirin na wannan makon a jajibirin bukin cika shekaru 45 da kafa sashin Hausa na muryar Amurka. Yan uwa na mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na kallabi. Shirin da banda haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, yana kuma fayyace dimbin damammaki dake akwai a bangarori daban-daban da mata da dama basu san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan mai saurare na bibiyar sashen Hausa na muryar Amurka ba zai gaza ji a shirye-shiryen namu ba cewa gobe muke kin cika shekaru 45 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka. To shirin kallabi ma ba za a bar shi a baya ba. Yau muna tare da kalluba mata 'yan jarida da kuka saba jin muryoyinsu a sashen Hausa. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Idan yanzu mai sauraro ke kamo tashar yau, shirin kallabi yana tare ne da wakilanmu mata da ke ɗauko mana rahotanni a babban birnin tarayya Abuja, waɗanda muka nemi sanin abin da ya jawo hankalinsu suka shiga aikin jarida da lokacin da suka fara wannan sana'ar da abin da ya fi ɗaukar hankalinsu a aikin da kuma burinsu na rayuwa. Ga Madina Dauda da sauran abokan aiki.
Da farko ina tare da
Halima Abdulra'uf.
Da kuma
Ruqayya Basha.
Sai kuma
Hawwa Umar.
Da ni Madina Dauda da zan gabatar da shirin. To bari mu fara da ke Halima Abdulra'uf. Ke ɗan jarida ce, menene ya ja hankalinki kika kama aiki tare da sashen Hausa na muryar Amurka?
To masha Allah, ina ji tun shekarun baya kamar shekarar 2015 akwai wasu rahotanni da na saurara a VOA tun lokacin nake da burin cewa ina son aiki da VOA, amma ban san ta waɗanne hanyoyi zan bi in samu aikin ba. To tiryan Allah ya kawo ni Abuja, na zo bautan ƙasa. Daga nan na gama bautan ƙasa a Channels Television, gidan television na Channels a nan, na yi aiki da wata kafar yanar gizo wato Clevy Online TV, ina ta bibiya ina zan samu dama. To kwatsam na koma aiki a farin wata shakallo shine abokiyar aiki ta a lokacin Hawwa Umar. ta ce min ana wani interview a VOA ko zaki je, nace a zan je tunda dai yanzu ma ba zuwa aiki nake yi ba. Shine tace to ki je. Da naje aka tambaye ni waye turo ki, nace ba kowa kawai na shigo ne, sabida daman ana ta rade-raden cewa ai za a dauki aiki a VOA amma ban san ta ya za a yi ba. Kawai dai sai nace a ni zuwa ta kawai nayi. To shine da nazo interview, muka yi interview a watan Satumbar shekarar 2019. Bamu zo fara aiki ba sai watan Mayun na shekarar 2020. Alhamdulillah, amma tun ina ji shekaru 5-6 kafin na samu aiki da VOA nake ta zumudi da burin in yi aiki a VOA. Da kwadayin in yi aiki a VOA gaskiya.
Sashin Hausa kuma.
Na'am.
To bari in zo gare ki Hawwa Umar, me ya ja hankalinki kika koma sashin Hausa na muryar Amurka?
To idan aka ce jan hankali ko kuma kwadayi, kin san Hajiya Madina Act aka ce wai a dade ana yi sai gaskiya. Wato akwai wasu muryoyi a muryar Amurka da kuma wasu sashen ko kuma in ce kafa na yada labarai wanda idan ka ji kai ma sai ka dinga jin kamar kai ni ma ina yaya za a yi in zama wani, ina so in zama wani. To ni gaskiya a Kaduna na tashi. To kullum in an kunna radio muna jin a Hajiya Madina a radio, ni dama ina da sha'awar aikin jarida kuma jaridan na karanta a jami'a, saboda haka kuma tun ina jami'a ina da yawan sauraron radio dan ina ma da radio akan Kaduna. Lokacin ina tunawa akwai wata wato malamarmu Madam Ladi, ana ce mata Ladi Sandra Adamu, wato tun lokacin in za a yi akwai wani course da ake broadcasting akai irin takan kwadaitawa mutane wannan abin, a ka iya kwalliya ka iya wane ne. To kawai sai naji wannan abin dama ina sha'awan shi, to ni ma fa zan yi. To kuma alhamdulillah na gama karatu na yi wa kasa hidima a Jigawa, a nan Jigawa Broadcasting House TV da radio, ni ma nazo na fara aiki da Prime Vision Network farin wata da Vision, daga nan kuma dai haka dai ana dan ganin ka ana jin ayyukan da kake yi, haka dai kuma Allah ya sa muka samu wannan aiki na murya Amurka a shekarar 2019.
To bari in zo gare ki Ruqayya, duk da cewa ke ce karamar cikin mu a wannan sashen Hausa na muryar Amurka, me ya ja hankalinki kika zo wannan sashen Hausa?
To a gaskiya dai ni zan iya cewa kamar yadda sauran abokan aiki suka faɗi, Halima da Hawwa, ni zan iya ganin kamar zan iya cewa ina ga aikin jarida ne, zabe ni ba ni na zabe aikin jarida ba, saboda kin san akwai wani lokaci a rayuwa da zaki ga cewa kawai aiki kike bukata, kowani irin aiki yazo gaban ki kawai ke dai ki. To ban taba tunanin cewa yau zan zama ɗaya daga cikin wato ƴan jarida, kuma ƴan jarida ma a ce wai international media
house,
wato wakiliyar muryar Amurka kenan. To abin da ke faruwa shine na fara aiki da in na duba zanga kamar cewa duk yawanci mun yi aiki da farin wata. To farin watan nan dai da shi na fara aiki, tun ban iya ba dai har aka ta bani kwarin gwiwa, ina kan yi sai na fara jin kai aikin jaridan nan fa yana da dadi fa, sai na ce to ashe dai abubuwan da ake ji kenan aikin jaridan nan. To kuma kin san a rayuwa kana abu ne kullun ci gaba kake so, indai har kana son ka samu yadda kake so kuma kai fice kamar yadda Hawwa ta fadi, ba zai yi a ce ka zauna waje daya ba. Sai na fara tunanin to bayan wannan farin watan da nake ciki ya zan yi in ga kaina a cikin sauran gidajen radio kamar su BBC, su DW da shi kanshi wanda nake yanzu kenan muryar Amurka VOA kenan. To a hakan dai ana kan tafiya dai, yau ka samu wani haka dai ina yin kokari in ta bibiya, ina bibiya in ji yanda ake labarai, in ji yanda kamar musamman ma lokacin da Halima ta bar farin wata, a lokacin da ce kai yanda Halima take karanta labarai abin yana mugun burge ni, hanya ni ma bazan fara labaran nan ba, saboda ka zauna kai ta surutu ina ga fa ba shine aikin jarida ba, ya zama ka iya labarai, ka iya yin rahoto, shine ɗaya daga cikin babban muhimmancin aikin jarida. To shine a hankali dai har na dan tafi Deutsche Welle kenan a Jamus, naje na dan yi aiki da su, guntun aiki ko in ce internship kenan na wata 6. To ina can nayi horo na wata 6. To ina can din sai aka ce min to bazan ci gaba da aikin ba, amma zan dawo Najeriya in nayi kaman wata 1 ko wata 2 zan koma. To along the line kuma ana tafiya kuma kafin ma in bar Jamus din kuma kwatsam, sai gashi kuma an kira na fato ana bukatan ki fara aiki da muryar Amurka. Nace to dama tun can baya abin da ke zuciyana kenan, kuma tunda Allah ya sa na samu to alhamdulillahi.
To shikenan, tunda kun fadi naku ni ma bari in fadi tawa a yanzu. To magana ta gaskiya, ni kafin in zo sashin Hausa na muryar Amurka da sashin Turanci na fara aiki, na yi shekara 2.5 ina aiki da sashen Turanci kafin aka rufe shirye-shiryen da aka dauke mu akai. A lokacin ana kokarin ganin cewa Najeriya ta dawo ta farkin demokradiya, saboda haka daga 1997 na fara da sashen Turanci, aka zo da 98, aka zo da 99 a lokacin da har aka kai ga yin zabe, aka zabi shugaba Obasanjo.
Wato kun ji maganar da nayi na adade ana yi sai gaskiya.
Ana zaben Obasanjo shikenan sai waɗanda suka kago shirye-shirye irin su Africa Perspective, wanda ake sawa a Daybreak Africa a sashen Turanci na muryar Amurka, sai suka ce to dama ƴan ƙasa ne suka hada kuɗin su suke biya ai wannan, su suke biyan mu daga kuɗaɗen da suke bayarwa, shi ake biyan mu daga cikin kuɗaɗen su. To bayan da aka gama da watanni 6 sai suka ce to burin su ya cika, Najeriya ta koma ta farkin demokradiya, saboda haka za su daina zuba kuɗin su a wayannan shirye-shiryen. Shikenan duk sai aka sallame mu. Ina zaune dama na da Abuja nan ina labarai a gidan rediyon tarayya na ƙasa baki ɗaya. Kawai ranan nan kwatsam sai ga waya cewa to yanzu abin da ake so shine mu da muka yi aiki a sashen Turancin da muka zama ƴan arewa masu Hausa, ina ɗaya daga cikin waɗanda za a dawo da su sashen Hausa na muryar Amurka, gabana ya faɗi. Nace to wannan Hausa ta da ake cewa ina yin ta kaman garaliya na yara, yau ga ni a sashen Hausa shikenan kaman wasa. Sai na fara ƙarƙashin shugabancin Hadiza Isa Wada, tana riko a lokacin bayan da Rashida Hassan ta sauka, tana gamawa da shekara ɗaya sai aka ba Sunday Dare, saboda haka Sunday Dare shine wanda ya sa hannu a takardan kama aikina. To na fara ina bada rahotanni a sashen Hausa tun daga Kaduna na dawo Abuja gaba ɗaya, nazo ina labarai tun a wannan shekarun har zuwa yau dinnan. To barin ji burinki Haliba, ke ne burinki a yanzu?
Gaskiya a yanzu ta alhamdulillah inda Allah ya kai mu ko matsayin da Allah ya kai mu, amma ba abin da yake raina inji na samu a duniya kaman a ce yadda ake jin muryar ki a ce wannan muryar ta zinariya, ko nake ji kaman ni ma a duniya zan kai wani mataki ko kuma kololuwar da za a ce irin sai Christina Mampo a ce su da suka yi wannan aiki shekara 40 sama, kuma aka san su sun yi aiki a matsayin waɗanda suke ɗauko rahotanni a filin daga, suna yin gabatarwa a cikin ɗakunan gabatarwa kenan da dai sauransu. To mutum da ya iya yin tasiri ba wai kawai a san sunanka a sunan kai ɗan jarida bane, amma ka iya yin tasirin da za ka kawo sauyi a cikin al'umma, musamman ma arewacin Najeriya, yadda muke son mu ga matasan musamman ma mata sun iya yin dogaro da kansu, suna da abin da ake cewa financial freedom a Turanci, wanda za su iya tallafawa ko gidan aure suke su tallafawa kansu, su ma su kawo sauyi a cikin al'umma yadda za a rage talauci da dai sauransu. Tasiri shine dai ni abin da ya fi daukan man kaman dogon burin da nake da shi kenan, a ce in kai ficen a ce kai tasiri ne dai a cikin al'umma.
Bazan zo ga dake Hawa, ke ma in ji meye burin ki?
To ai kin san dukan mu ƴan jarida ne, kuma duk abin da kake yi yau ko sai da goro kake yi, kana so a ce kayi fice kamar yadda abokiyar aiki na ta faɗa Halima, kana so a ce kayi fice a wannan abin da kake yi. To ni kuma gaskiya buri na shine in taba rayuwar jama'a, dan ban manta ba lokacin da aka dauke ni aiki ana ga karkashin jagorancin Leo, yace me zan iya yi wa muryar Amurka, nace to ni gaskiya ni abin da zan iya yi ina so in ga mutane, saboda idan kika duba kasan nan in an tashi za a ce a bangaren ilimi ya tabarbare, a bangaren lafiya, nace to ni gaskiya ina so in yi abin da zai zama ina taba rayuwar mutane, wanda idan aka ji mutane za su ilmantu su dauki wani abin da suka ji na faɗa a rediyo ko kuma duk ma wanda zan yi hira da shi. Yace kamar me kenan, nace ina so in riƙa yin wani abu da ya danganci lafiya, nace masa haka, yace me yasa, nace saboda shi zai taba rayuwar mutane, zaka faɗi shi, zaka bada shawaran da wani idan ya bi zai yi tsira ga cutar da sai ya kashe miliyoyin naira in ma bata yi wannan din rayuwarsa ba. To gaskiya wannan shine buri na a aikin jarida, a ce nayi abin da zai taba rayuwar mutane.
To barin zo ga dai ki Ruqayya, barin ji naki burin.
To a gaskiya kamar yadda sauran abokan aiki na suka faɗi Halima da Hawwa duk ina ga kusan abu guda ne kowani burin dan jarida shine a ce yau ya ga cewa yayi fice muryan shi koda dan karamin yaro aka ce wane kaza to zai gane eh wannan nan fa in dai har aka kunna radio to yana son ya ji wane kaza ne yake magana a radion nan sannan kuma abu na biyu ke kanki zan iya cewa ke uwa ce a gare ni kuma abokiyar aiki kamar yadda kika sani ne ko in ce sauran mutane da suke saurara to rahoto na yafi kuma da hankali ne kan abin da ya shafi tattalin arzikin saboda wato matsalolin da kasar mu Najeriya take fuskanta ina son a ce yau nayi rahoton da in dai ta shafi tattalin arziki ne sakamakon wannan rahoton da nayi ya kasance cewa fa har ita kanta gwamnatin Najeriya ta ji ta yi amfani da wannan abin da ta ji an samu sassauci ga al'ummar Najeriya baki daya sannan kuma abu na biyu ba wai kai ta rahoton bane yana da kyau in kai kai kanka cewa in za ka yi din fa kamar magana da Hawwa ta faɗi ne kasancewa fa abin da kai wannan abin yana da muhimmanci na ɗaya kenan na biyu kuma ba wai kawai kai ta jin jita ka je ka zauna kai rahoto akai bane a ya zama cewa fa abin nan da kake son kai rahoto akai tabbas abin da ke faruwa ne abin da ke taba rayukan mutane ne da dai sauran abubuwa makamantan haka a Najeriya
to masha Allah duk kun faɗi burin ku bari ni ma in faɗi ta burin burina shine kamar yadda aka sani duk wani dan jarida aikin jarida dama gaba daya na ilmantarwa ne da nishadantarwa da kuma fahimtar da mutane abubuwan da ya kamata ya shafi rayuwarsu wannan shine mafarin abin da ya sa ni na kama aikin jarida tun asali saboda haka yanzu dai a nawa kokarin nayi dukkan wani fannoni da kuke tsammani nayi fannin labarai nayi fannin shirye-shirye nayi fannin ilmantarwa nayi fannin koyarwa nayi fannin nishadantarwa tunda na sauna a matsayina na abin da ake cewa mai gabatarwa a gidan radio saboda haka duk ba wani fannin da za a ce ban taba ba ni dai a wuri na buri na kam ya cika barin tambaye Halima menene rahoto ɗaya da kika yi da kike ganin ya burge ki kuma ya taɓa rayuwar mutane
to gaskiya akwai rahotanni da yawa kuma ina ji yanzu na ma shiga wani rububi ne wanne ne zan dauka a ciki guda ɗaya kawai da zan iya ce na fi jin dadin yadda ya taɓa rayuwar mutane musamman shine rahoton kaddamar da aikin tonan mai akwalmani a shekarar 2022 aka yi wannan aiki kuma inda muka je babu titi cikin jejini da fargaba da waye da waye kuma aka zo aka rufe yanar gizo wato internet a wajen amma ban bari wannan abu ya rike ni ban iya aiki na ba sai da na tabbatar na iya hada rahoton a cikin mota nayi voicing bai yi ba muka tsaya a gidan mai za a sha mai naje ban gidan mai naje nayi voicing duk da cewa akwai echo ako kamar interference an kararraki kenan a wajen kawai nan take di nayi kuma aka saka a shirin rana mutane suka fara kira ke ashe kin je wajen nan kar yan bindiga su sace ku waye waye sarakunan gargajiya ne masana tattalin arziki ne kuma waɗanda suke bangaren albarkatun man fetur duk suka ji dadi suka ce a rahoton nan yayi kin shiga jeji kin ga yadda ake abin kin zo kin ba mu rahoton abin da ya faru masha Allah kin yi kokari a matsayin ki na ƴa mace da ya kamata ki zauna a Abuja ki ce ba za ki je ba tunda dai akwai wakilin mu ma a Bauchi a lokacin amma saboda NNPC da fadar shugaban kasa da za su dauki yan jaridu daga Abuja sun zabi mutum daya daga VOA kuma saboda ni nake daukan rahoto daga NNPC din sai aka dauka to mutane da dama sun kira suka ce kin yi kokari sosai bayanai da aka ba mu shine insha Allahu Rabbi za a yi aikin kakkaf a arewacin Najeriya ba sai an kai man wani yankin Najeriya kafin a sarrafa wato tace ya zama tacen man da za a fara sayarwa a gidajen mai ana amfani da shi ba kuma idan aka bi matakan da ya dace kamar yadda alƙalima da masana suka faɗa a cikin rahoton za a samu sauki musamman kawar da talauci da yawan yara da ba sa zuwa makaranta da masu zaman kashe wando a arewacin Najeriya
to masha Allah Hawwa wani rahoto zaki tuna wanda kika yi da ya taɓa rayuwar mutane
to kamar yadda Halima ta faɗa rahotannin suna da dama musamman ma in kika dube ni irin rahotanni na gaskiya rahotanni ne da suke taɓa rayuwar mutane amma wanda zan ce na yi shi kuma ya taɓa rayuwar mutane kuma mutane sun ilmantu sun amfana da wannan rahoton shine farko lokacin annobar corona saboda mutum yana ganin kamar idan ya fita ya buɗe kofa ma ya fita nan da gidansa kawai mutuwa zai saboda kuma ba komai ya kawo wannan tsoron ba, saboda yadda mutane suke ganin kasashen da suka ci gaba, kasashen duniya, yadda mutane suke mutuwa sakamakon wannan cutar, kuma kwatsam sai aka ce an samu annobar wannan cutar a Najeriya. To rahoton nan gaskiya ya taba rayuwar mutane, ni kaina ya taba ni, saboda a lokacin da na fita yin wannan rahoton ba cikakken lafiya dai da ni ba, ni din ma ni kaina. Sa'annan kuma na fita inda ake cewa kar aje irin su kar aje wurin cinkoso su kasuwanni su masallatai, duk nan na bibiya. Saboda haka kuma da mutane suka kallaci wannan rahoton, saboda a lokacin nayi rahoton nan a radio da kuma talabijin, mutane suka kallaci wannan rahoton nan suka ga yanda zaka hanyoyin da zaka bi ka kare kanka irin yadda ake yi, sai mutane suka fahimci cewa to wannan abun fa ba sai mun je mun ci bashi ba, ko mun ci bashi mun loda kayan abinci a gida. Kawai yadda mutane suka yi ta yi lokacin, mutane gaskiya sun tsorata, kowa a tsorace yake. So wannan rahoton gaskiya da nayi ya kawo sassauci a wajen yadda mutane suka fahimci cutar, kuma sa'annan mutane sun ci gaba da mu'amalolin su, kuma sun fahimci yadda za su kare kansu daga kamuwa da wannan cutar.
To Rukayya, bari zo gare ki. Kwanan nan kika shiga ayarin mu na wakilai na sashen Hausa na muryar Amurka. Wani rahoto ne kika yi da kike ganin ya taɓa rayuwar al'umma?
To gaskiya dai kamar da kika faɗa ne mama, zan iya cewa rahoton da nayi shine rahoto na biyu in ban mantawa, shine lokacin da aka nada ministoci a Najeriya. Ina ga a gwamnatin da suka gabata ba cika damawa da matasa a wato abin da ya shafi mulki a Najeriya ba. To kuma sai gashi wannan shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ce shi fa zai dama da matasa. Bayan damawa ma da matasan, kuma sai ya saka matasa mata a cikin al'amarin. To kuma kusan ana ta murna an samu wata matashiya sunanta Maryam Shatima, wanda suka fi sani da Maryam Shati. To sai kuma ana cikin murnin a fa za a dama da matasa, matasa su kansu abin ya burge su, duk da dai basu san kalan gudunmawar da ita wato matashiyar za ta bayar ba, amma to ana ganin cewa fa ai su ma matasa a wannan karan ba basu a baya ba. To kuma ga hakan sai kuma aka zo aka ce an cire wannan matashiya. To ban san cewa matasa suna mugun son su ma a dama da su a wannan gwamnatin ba, sai da na yi rahoto kan cewa fa an cire wannan matashiya. Saboda ban manta a lokacin, sai da na shiga comment section a dandalin shafinmu na Facebook kenan, dai ta duba nake ta ganin yanda matasa suke ta maganganu wanda basu ji dadi ba, ya kamata fa a ce an ba wa matasa dama su dama. To ina ganin cewa wannan rahoton inda a yau gwamnati ta duba ta ga yadda matasa suka yi ta wato hargitsi, suka yi ta cewa su basu yadda ba, basu yadda ba, to ina ga da za a iya ba dawo mata da wato wannan mukamin da aka bata.
To alhamdulillahi,
babu ko shakka kuna bada gudunmuwa gaya ga nasarar aikin mu na sashen Hausa. Allah ƙara basira ya sa dade ana yi, ya kuma sa a gama da duniya lafiya. Nan kuma za mu dasa aya sai mako mai zuwa, ku ji mu da wani sabon shiri. Muna godiya ta musamman ga kallibanmu na mako, kuma wakilan sashen Hausa a birnin tarayya Abuja, da suka hada da Halima Abdulra'ub da Hawwa Umar da Rukayya Basha da kuma jagorar tattaunawar Madina Dauda. A madadinsu duka, ni Alheri ke maku fata alheri.
A gai da alheri. Yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
Hukumar da ke kula da zirga-zirgar jiragen saman Rasha a yau Lahadi ta ce mutum hudu sun tsira da ransu bayan wani hatsari da wani jirgin sama na shata ya yi a yankin Afghanistan yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa Moscow. Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto ba a san yanayin da wasu fasinja biyu ke ciki ba, waɗanda su ma suna cikin jirgin mai dauke da mutum shida. Wasu jami'an Taliban sun ce mutanen da suka tsiran suna hannun wasu jami'an kasar, waɗanda su suka fara garzayawa yankin mai tsaunuka a lokacin da jirgin ya fadi. Kakakin gwamnatin Taliban Zabihullah Mujahid ya ce matukin jirgin na daga cikin mutane hudun da suka tsira. Ma'aikatar lafiya a yankin zirin Gaza ta ce adadin Falastinawan da suka mutu cikin sama da watanni uku sanadiyar yaki da Isra'ila ya haura 25,000. Ma'aikatar ta faɗa yau Lahadi cewa mutum 25,102 aka kashe a yakin na Isra'ila da Hamas, yayin da 62,681 suka jikkata. Ma'aikatar ta kara da cewa cikin sa'o'i 24 da suka wuce an kashe Falastina 178, an kuma jikkata wasu 293. Wannan fada tsakanin Isra'ila da Hamas ya barke ne a ranar 7 ga watan Oktoban bara, bayan da mayakan Hamas suka kai hari cikin Isra'ila suka halaka mutum 1,200. Koriya ta Arewa ta ce ta amince da ƙara faɗaɗa dangantakarta da Rasha tare da samar da wani sabon tsari na ƙawancen ƙasa da ƙasa. A wani mataki da ƙasashen biyu ke yi na ƙoƙarin haɗa kai duba da irin tsamar da ke tsakaninsu da Amurka.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safen gobe Litinin, inda za mu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Mahmud Lalu da ya taya ni gabatar da shirye-shiryen na yau, da Fiona Wamai da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Muhammad Tafis Baballe, da cewa mu kwana lafiya.